أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح لخاتم الناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرهم قدار العزم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأسرة الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواس قلوب الأقراب فريد دهري على الإدلاك حاتم الأتمين أبو إسحاق أهل إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخ ومربي وقائدي وفهري وملازي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية بجاه رسول الله يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتعرف بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به لما قادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يومنا زمان 24 أجيومنا جواهر المعاني وندا إن شاء الله بإذن الله bamu gushe ba muna magana akan asma'u mana ismullahil azim ismullahil akbari sannan mafatihul qudbaniya wanda yake cikin silikin ismullahil azim sannan akwai askaratul asma'i akwai kuma asma'ul aliya asma'ul aliya wanda duk wa'innan sunaye ne wanda suke akwai kuma al ismul khas bihi sahib al-waqt kenan ismu khasun bihi wanda shi ma yana tafiya ne matsayin in mutum ya sani to yana zama kun fa yakunu ne ismu lail azim kenan yani to abin da ke faruwa alhamdulillah wal abdullah wa ma bikum min ni'matin fa min Allah jiya mun warware wasu wanda a yau zamu shiga na ƙarshen maganganun da muka yi akan wannan kafin daga baya zai sake dawowa ta waɗansu guraren yayi bayani akan waɗansu asma'un Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu an tambaye Shehu Tijjani mal murad bi ismul khas bihi me ake nufi da ismul khas bihi shi qudubul waqt kenan hal huwa ismul azami aw ghairihi shi ma ismullahi al-azim ne ko kuma a wani ismullahi al-azim ne ismu wanda ake kiran shi al-ismu khas bihi shi ma ismullahi al-azim ne ko kuma saboda yana aiki irin yanda ismullahi al-azim yake yi qala radiyallahu anhu sai shi da ya ce la bal ghayruhu shi ma ismullahi al-azim bane wani ismi ne daban li'anna kullu wahidan min al-khaliqi kowane mutum ɗaya daga cikin halitta lahu ismun min asma'il aliya kowane mutum na duniya yana da suna nashi wanda ake kiransa asma'ul aliya wa huwa alladhi bihi qiwamu zatihi da shi ake tsaye da zatin mutum walahu ismun nazilun akwai ismul aliya akwai ismu nazilun wa huwa alladhi yumayyiz bihi an ghayrihi shi nazili shi ne za a bambance ka wannan ahmad kenan wannan muhammad kenan wannan abubakar kenan wannan usman kenan wannan kaza ko kuma a bambance matsayi ko a bambance sifa da komai da komai shi da ismu nazilu shi kuma yake bambancewa amma asma'ul aliya shi asma'u ne wanda duk iwamul insan bihi da shi ne kowanne mutum na duniya gaba ɗaya yana da isminsa shi ne suke kiransa ana kiransa ismullahi al-azim a dunkule musamman ma wajen malaman hisabi suna kiran shi da haka to amma abin da ake nufi da ismul khas bihi kenan idan ka san mutum da shi to al-khas bihi wanda yake bance shi yana iya zama ismullahi al-azim ne Shehu Tijjani tambaye aka tambaye Shehu Tijjani shine yace a'a ga yadda abin yake amma dai mutane suna kira shi da ismul al-azim amma ba ismul al-azim bane suna ne shi ma mai tafiya sosai qala shaykhul akbar in aka ce shaykhul akbar yana nufin ibn al-arabi shine shaykhul akbar haka shaykhul tijani yake kiran shi qala shaykhul akbar radiyallahu anhu fi qawli ta'ala fadu ubangiji wa allama adama al-asma'a kullaha وعلم آدم الأسماء كلها أن سند النبي آدم سونا يدك معنى ياسم إذا ما عندي أني بأسماء هؤلاء أدي أسماء هؤلاء إن كنتم صادقين دع الله سوى ملائكو سورة كاسة سيقول يا آدم أنبئهم بأسمائهم كذني يا آدم أنبئهم بأسمائهم فالأمس سونا to wannan asma'un kullaha da aka ce dukkan sunaye ne ya sani ko kuma akwai wadansu wanda aka abin nan sai ce laysal murad allazi qalahu mufassiru ba abin da masu fassara suke fada shi ake nufi ba walau kana kadhalika da haka ne ma zaharatu hususiyatul li adam alayhis salam da hususiyar da take wajen annabi adam da bata bayyana ba wa innama al-murad biha abin da ake nufi da wannan sunayen al-asma'ul 'aliya shine asma'ul 'aliya sunan da yake jikin kowane dan adam to kaga shi kuma akwai ali akwai najili akwai asma'ul 'aliya akwai asma'un najila to li anna kullu makhluqan domin kowane mahaluki fi kauni a kaunu illa walahu ismun ala qadarihi yana da suna wanda sunan yake tafiya da iya matsayinsa fil azmi a jikin kashi wabihi qiwamuhu da shi kuma aka tsaye da shi kashin da Allah ya yi sunan a jikin kashin mutum yake amma kuma haka wannan shine dalilin tsayuwan kashin da shi aka tsaye da mutum shi ake kira asma'ul 'aliya to wannan sunan ne qala sahibul ibriz shi kuma wannan wali su biyu shaudani yana ganin girman su a cikin shehanai wato da shi mai Ibris shine Abdul Aziz Dabbagi shi kuma yana daga cikin waliye ne na duniya amma tsarin sa bai taba rubutu bai taba karatu ba amma ya gigita duniya shine Ibris Abdul Aziz Dabbagi kuma tsakaninsa da Shehu Tijani shekara 30 dan ya koma ga Allah da shekara 30 aka haifi Shehu Tijani ya gigita duniya ba ma haifi Shehu Tijani ba da shekara 30 tukunna aka haifi Shehu Tijani amma Shehu Al-Akbari shi kuma yayi magana akan Shehu Tijani kafin a yi Shehu Tijani da shekara 600 karni na 6 domin shi yayi kowa da irin abin da aka ware masa ne da irin to yana cewa yana ganin girman su kwarai saboda irin abubuwan da Allah ya buɗa musu yace naqilan an shayhi fi qawli ta'ala mai Ibris shine ibn Mubarak kenan وعلم آدم الأسماء كلها شي أبونا مي إبريز يتي المراد بالأسماء العالية للأسماء النازلة ينا مقرن لدى أسماء العالية وتعلم الله آدم الله يسند النبي آدم الأسماء العالية كلها با أسماء النازلة با أسماء العالية yanda yake cikin kashin mutum da shi Allah yake tayar da mutum wato ismul al-azim din mutum kenan wanda shaujani ce ba shine ismul al-azim ba a'a ismi ne wanda kowane mutum an keɓance shi da shi ina da suna na daban wannan yana da sunan kowa a cikin halitta yana da sunan kuma wannan sunan ba iri na wannan bane kowaye ba shi ko da sunan ku na zahiri ya zo daidai shine wannan asma'un nazila shine wannan aka fito shi kuma za a bambance ku ka fito a Ahmadu wannan fito a Tijjani wannan fito a Mahmudu wannan fito a Hamidu wannan fito a gasar dai duk to shine nawazilu kenan wancan kuma aliya shine ay kunna hurufun aliyatun da yake fada cikin karshen wadansu abiyatu sai ce fa ina kullu mahluqun kowani halicce lahu ismun alin wa ismun nazili yana da suna alin yana da suna nazili fal ismun nazilu shi suna nazili huwa allazi yash'uru bil musamma shine mutun yake ji fi jumlatin a cikin jumlansa in aka ce wane naka amsa wai suna ce masa suna lazami go wane zai amsa yash'uru bil musamma fi jumlatin wal ismul ali shi kuma ismul ali huwa allazi yash'uru bil asli al musamma asli musamma din da shi kuma yake ji wa min ay shay'in huwa to sai aka ce to tan menene shi anan wa bi fa'idatun daga wani fa'ida ne al musamma abin ambato wa li ay shay'in yuslahu al fa'si da wani abu ne mutum yake gyara gatari lisa'ir ma yasta'milu bihi da sauran abubuwan da zai aiki da shi wa kayfiyatu sun'ati al haddadi ka gani wa li ay shay'in yuslahu al fa'si za a kira ka da abubuwa ne da yawa nawazilu aliya fawaidu ma zahara kenan wa kayfiyatu sun'ati al haddad kaman yanda ake aiwatar da haddadi shine mai kira ko lahu fa ya'lamu min mujarradi isma'il lafzati ce ya manomi misali kaga wata siffa ce ake kira shi da shi kuma amma ya san shi din ne ya wannan driver misali in kai driver ne ka sani to zaka ji abin yana janka da sunan siffa da aka kira ka da shi ko mujarrad isma'il lafzati hadhihi al-ulumi daga zaran kaji lafazin wannan ilimi wala ma'arif al-muta'alliqati bil fas da sani wanda ya rataya bil fasi wa hakaza kullu mahluqin dukkan halitta haka zai kasance wal murad bi qawlihi ta'ala fadan da Allah ya ce al asma'a kullaha wa allama adama al asma'a kullaha sai ya ce al asma'u allati yaqiquha adam wanda annabi adam zai iya dauka wai hataju ilaiha wanda annabi adam yake da bukatar sani sa'ir al bashari sauran mutane walaha bihim ta'alluqum wanda sunan tana tare da su wajen rataya wa kullu makhluqin shine dukkan halitta wa min tahta al arshi ila tahta al ardi daga karkashin al'arshi har zuwa karkashin kasa sunayen sune wanda Allah ya sanar da annabi Adam intaha wa qala al-busiri imam al-busiri yana fada cikin baharul hadith laka zatul ulumi min alami al-ghaibi wa min hali adam al-asma'u laka zatul ulumi kai ya annabi ya rasulullahi kai kake da zatul ulumi wato zatin nan na ilimin wannan ilimin azi yake min alamin gaibi hin daga alam na gaiba wa minha daga wannan ilimin ne li adam al asma'u annabi adam ya san sunayen da ya sani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya riga sanin komi saboda ilimin na hannunsa ne sannan annabi Adamu aka sanar da shi wa min hali Adamu al-asma'u sallu sayyidina radiyallahu anhu na tambaye shi Tijjani ni sayyidi Ali al-Harazmi hal ma'ana al-bayti huwa ma dhakarahu fil Ibris wannan baitin shine abinda mai Ibris yace akan baitin wa shehul akbar shehul akbar shi ma shi ya fada radiyallahu anhuma ajazul baiti a ƙarshen baitin wa min hali adamul asma'u ba sadarul baiti ba ajazul baiti kaga sadarul baiti lakazatul ulumi min alamil gaibi manzo Allah yake nufi wa min ha daga wannan ilimin da ka sani ya rasulullahi li adamul asma'u kaga wa allamal adama asma' kullaha an gane sai ce to ya shehu tijani wannan ma'anan baitin da shehu Saidi Muhammad shehu al-akbar ya fada da Ibris ya fada shi ake nufi a cikin wannan baitin na Imam al-Busiri sai ce ya fadi ajazul baiti la sadaruhu sadarul baiti na manzan Allah ne ajazul baiti kuma yana magana ne akan sayyidina Adamu alayhi salatu wassalam kaga lakazatul ulumi min alamil gaibi manzan Allah yake nufi wa minha daga cikin wannan gaibin li adamul asma'u shi ma annabi adam aka bashi wannan sunaye kaga annabi adam yake da fa jabar radiyallahu anhu sai shehu jani amsa qala na'am shehu al-akbar da shehu al-akbar da Ibris mai dabbagi ya fada yace na'am haka abin da yake nufi wa masarul baiti amma farkon baitin fa huwa mashhaduhu ka gani go lakazatul ulum min alamil gaibi mashhadu rasulullahi al-hasim bihi wanda yake banta wa manzo Allah alladhi la matma'un fihi li ahadin wanda ba wanda yake san menene ilimin da ke gurin kaga kenan minni wa minha min tab'idiyya ne wa minha da yace wa minha min din da yace shi yasa a can Ibris yake cewa ba kowane suna bane sunan da zai iya ne mai Abdul Aziz Zabagi ba kowane suna ne Allah ya sanar da annabi Adam ba a sunan da zai iya ne akwai sunayen da manzo Allah shine zai iya daukewa gabaki daya amma shi ba zai iya daukewa gaba daya ba ma'anar sa kenan shi yasa yace wa min hali adam al asma'u lakazatul ulumi dukkan ulumin annabi Muhammad naka ne min alamil gaibi wa min ha ka gani wa min ha daga ciki li adam al asma'u aka ba annabi adam wanda zai iya dauka tabiliya kenan ba kul amma Allah ce wa allama al adam al asma'a kullaha kullaha din hakan ne Allah yake nufi kuma hakan abin yake duk irin wanda zai iya dauka duk an sanar da shi duk wanda zai iya dauka an sanar da shi to amma ya iya daukan abinda annabi ya dauka to shine ma'ana ya zamo akwai sadarul baiti ajrul baiti din da yake magana akai la matma'un babu wanda zai yi kwadayin isa haka li'adin la nabiyyun wala waliyyun babu wani annabi babu wani wali da yake kai wannan kujeran wasadaka sahibul hamziya shine mai hamziya imam al-busiri ne dai fi qawlihi al-hafiz rutubun tasaqad al-amani hasaran dunaha ma wara'a hiya wara'uku rutubun martaba ne ta saƙatul amani wani gurace bai iya riska nan gurin ba hasara dunaha an tsare koma bayan sama wara'a hiya wara'un bayan ta babu wani baya what na duna ma wara'a hunna ko hiya haka ne hunna ta goge ne ma wara'a hunna wara'u haka ne babu bayansa babu wani baya banda annabi Muhammad ba wanda ya san abin da yake nufi wata raqadi ila qaba qausain wa tilka siyadatul qasau wata raqa bihi manzo Allah ya hawa da shi ila qaba qausain zuwa qaba qausain au adana wa tilka wannan siyadatul qasau wannan shine mulkin nan wanda ba wanda zai iya zuwa gurin qasa'u abu da yake komawa baya wasaltu radiyallahu anhu na tambaye shi tijani an qaulul busiri da fadin busiri da ya fada innama masalu sifatika linnasi kama masalan nujumul ma'u na tambaye shi me yake nufi innama masalu sifatika masalan sifatinka linnasi wajen mutane kama masalan nujumul ma'u kaman yadda taurari suke bayyana a cikin ruwa ne fa jabir radiyallahu anhu sai shi da ne yace ma'anansa bi qaulihi ma'anansa annal anbiya wal mursalin wal mursalina da annabawa da mursalai innama ma zahara alayhi min sifatin nabi haka ne innama zahara sun bayyana ne alaihim min sifatin nabi innama huwa ka zuhurun nujumi fil ma'i ai yanda za a ajiye ruwa taurari su bayyana gabaki ɗaya to sun bayyana ne a jikin annabi Muhammadu sun bayyana ne a jikin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala sayyidina radiyallahu anhu sai shehu jani ya ce wa li hadha qala uwaisul qarni dan haka uwaisul qarni yake fada radiyallahu anhu lis sahabati da sahabbai ma ra'aytu minhu illa zillahu ba abinda kuka gani a wajen annabi sai dai inwarsa qalu sai suka ce ma sahabban sayyidina umar sayyidina da suka ce ma waisu wala ibn abi quhafata ko dan abu quhafata bai fahimci wani abu a wajen manzo Allah ba qala yace wala ibn abi quhafata ko dan abu quhafata bai fahimci wani abu a wajen manzo Allah ba illa zillahu kenan wata qa'asa an idrakil haqiqati sirri kaga qa'asa'u taqa'asa ya koma da baya ya koma haƙiƙarsa in idraki sirri jami'al kubara'i duk wanda yake kaiwa inda ya kai to taqa'asa ya koma baya ba abin da zai iya bai isa ya kai nan gurin ba to a nan gurin abinda malamai suke cewa idan za ka zo ka hada shin annabawa ba su yi idraki ba to tun da annabawa ba su yi idraki ba waliyyi za su yi idraki saboda haka ba za su yi ba tunda annabawa al-anbiya wal mursaluna ba su yi idrakin samun haqiqatul muhammadiyya ba to babu la matama'a li ahadin babu wanda yake da kwadayi la matama'a li ahadin fil idraki ba za a idraki ba saboda haka babu wanda zai iya zuwa gurin babu kowa hakuri gurin kawai hadartu damsi ne ai hadartu damsi ne an shafi ba ya yi ba to ya za a yi a gane sai aka ce to shi sayyidina Abubakar me yasa aka buga misali da shi an buga misali da sayyidina Abubakar ne a wannan kujera saboda abinda sayyidina Abubakar ya samu a wajen manzon Allah menene ya samu ya samu soyayya soyayya ta kai shi sannan kuma ya shiga fadin da arzikinsa bayan ya shiga fadin da arzikinsa sai ya zamo duk dukiyarsa baya ganin nashi ne dukiyar na annabi Muhammadu ne ajuhunsa ajuhun annabi Muhammadu ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai taba neman abu ya cire abun ya bayar ya nema a dawo mai damun ba duk abin da ya ba manzon Allah nashi ne a haka shi ya tafi kaga kuma ubangiji da ya tashi yabonsa a qur'ani ma da wannan yabe shi wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza wannan wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa tiga a wajhi rabbihi al'ala wala sawfa yarda annabi muhammad sayyidina babakar ne ake nishi wanda waqiar kaga da za a tafi guri da ya nuna matsayin sayyidina babakar wanda ya gajiyar da kowa lokacin da je wannan ne sunan yaƙi nan Tabuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to yau kowa ya zahara abin da Allah ya bashi nan daga ni'ima ya zo ya yi hidima wannan yaƙi mai nisa ana buƙatar taimako mata ba dauke musu ba maza ba dauke musu ba kowa yayi irin abin da zai iya to anan gurin yana daga cikin gurin da aka ƙara nuna wa sayyidina Umaru da sauransa akan kujerin sayyidina Abubakar a ranan amma aikin ya bayyana ne ta wajen hidima ya bayyana kan hidima ne sayyidina Abubakar Siddiq duk abin da ya mallaka a ranar ya kwaso ya kawo manzo Allah duk abin da ya mallaka hatta suturarsa sai da ya tara ya hada ya kawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gashi sayyidina Usman ya bada auqiya na zinari ya bada raqumai da abin hawansu da abincinsu ya bada dokuna ya bada kuma zinari kudin da za a zo wanda sayyidina rasulullahi yace daga yau ma darra Usman ba adal yaumi daga yau ba abinda zai cutar da Usman daga yau Usman ko me yayi zai shiga aljanna ko me yayi zai shiga aljanna ma darra Usman ba adal yaumi ba abinda zai cutar da sayyidina Usman daga yau ya zama an yi masa menene a tahzibi an tsarkake shi gaba ke daya to amma Abdurrahman bin Auf ya kawo irin nasa duk wayannan sun kawo irin nasu amma manzo Allah ba a kansu yayi magana ba sai magana akan guda biyu sayyidina Abubakar da ya kawo nashi ya ajiye gaban manzo Allah sai manzo Allah ya ce ma Abubakar ma halafta li ahlika me ka bar wa iyalanka sai ce Allah wa rasuluhu na bar musu Allah da annabinsa amma sayyidina Umaru ne fara zuwa kafin sayyidina Abubakar ya zo sayyidina Umaru da ya kai ya kawo sai raba dukiyarsa gida biyu sai dauko ya kawo manzo Allah sai manzo Allah ya tambaye shi ya Umaru ma halabta li ahlika me ka bar wa iyalinka yace annis ya rasulullah na raba dukiyar gida biyu na kawo rabi sai sai ja'alallahu albarakata fi nisfil baqi Allah ya sanya albarka a rabin sayyidin sai koma gefe ya zauna kaga ba a yi wannan tambayan wa Usman ba ba yi wa Abdurrahman bin Auf ba ba yi wa sauran sahabbai ba sai ga sayyidina Abubakar da yazo shi kuma ya ajiye gaban manzo Allah ya ce ma halabta li ahlika sai ce Allahu wa rasuluhu me ka bar wa iyalinka sai ce na bar musu Allah da annabi waye wuce wani kaga wannan shine dalili wala ibnu abi quhafata ko dan abu quhafata bai sani irin wannan matsayi bai san annabi ba ce wala ibnu abi quhafata illa zilluhu kaga shine ta hanyarsa mutane biyar daga cikin mubashirina bil jannati mutane biyar din nan gabaki daya sun shiga musulunci ne ta hanyarsa biyar Usman bin Affan Talhatu Zubair bin Awam su biyar dai gabaki daya sayyidina Abubakar ne ya jawo su zuwa ga addinin musulunci saboda yan kasuwa ne shi ma dan kasuwa ne kuma an goge da juna kuma kowa mai jari ne to wannan kasan mai kudi yana jin maganan mai kudi to wayannan ta hanyar da ashara mubashirin biyar daga ciki shi ya ja su wanda ko ba komai iya ganiman da suka kwasan ma addinin musulunci ya ishe shi ya ci me suna abin salala me yake kira na yawwa da hausa bayan shi in kun ba me yake fadan akwai hausarsa ne in ku aka sayar da abin nan me yake cewa to quit lada. Shine Hausai. Lada. Saboda ai man dallal alhayr kafa'ili idan kai ba al'adan ka bane wannan? Ai to ai haka ne. Eh kai amma wannan ba zai cuci wannan da komai ba kuma zaka kai yana zaka kai. To shine abin da ake nufi anan. Kaga shine kuma ya sayi masallacin Manzo Allah. Sayyidina Abubakar. Da kudin sa aka saya. Domin lokacin da za su sayi masallacin filin na Sahalu ne da Suhailu. Sahalu da Suhailu su kuma yara ne. Sai zabo dukiyar fili ne wanda ake shin ake aka share ana sa dabino ya bushe. In dabino ya bushe sai a biya su. Su kuma suna hanan wani dattijo ne a Madina. Wannan dattijon shi yake lura da filin. Manzo Allah da ya shiga Madina sai ya ce yana son a yi masa kudin filin ya biya. Zai saya saboda ya gina masallaci. Sai yaran suka ce sun ba wa Manzo Allah. Sai ya ce a'a, guri ne na marayu, a yi ma gurin kudi. Sai aka yi ma gurin kudi. Sai ya ce Sayyidina Abubakar ya biya. Sayyidina Abubakar ne ya biya kudin masallacin Annabi Muhammad. Filin masallacin Manzo Allah. Ila gobe har ranar tashin kiyama. Commission nashi ne. Ai haka ne. Ai abin da ya sa Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake cewa Shehu Jani ya fara faɗa. Shehu Ibrahim ya faɗa kuma a tafiyarsa China. Shehu Ibrahim ya faɗa. Amma na farko wanda ya fara magana Shehu Jani ya ce ina aikin sahaban Annabi Muhammadu. Sahaban Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tafiyan aikinsu da mu kaman tafiyan durwa. Akwai wata tsuntsuwa sunanta durwa da Hausa, da Larabci ana kiranta kada. Kada da Larabci, wanda in ta tashi ta je Maiduguri za ta sha ruwa a Maiduguri ta dawo, misali saboda basirarta da fasahanta. Duk bishiyan da ta raɗe shi, ganyen bishiyan da ta taɓa da fukafikin dama wajen tafiya, wajen dawowa sai ta taɓa shi da fukafikinta na hannun hagu saboda basira, baya ɓace mata. Shine suke kwatanta ta wajen sanin hanya da tafiya da gudu, kuma ba a ganinta sai dai a ji ta ce kada ta yanke. Kada kawai abin take faɗa kenan. To sai Shehu Jani yake cewa ai aikinmu da aikin sahabbai kaman tafiyan wannan tsuntsuwan ne kada, da tafiyan dabibin mai latin, yar karamar tururuwa tana tafiya haka. To aikin ladanmu gabaki ɗaya kaman tafiyan tururuwa ne, aikin sahabbai kuma kaman tafiyan wannan. Saboda waye ya samu alhairi a duniya ba tare da sahabban annabin ba? Shi kenan. To waye abokin annabin na farko? Shi abokin annabi ne wanda ya riga kowa, saboda shi abokin annabi Muhammadu ne tuntuni. Kuma Manzo Allah ya girme shi da shekara biyu ne da wata hudu da kwana goma sha. Kuma haka suka tashi a abokanta tun a wannan lokacin. Shi ya sa da Allah ya tashi kiran sahabin annabi, duk sahabban annabi sun shigo, sunan Sayyidina Abubakar ne. Izu matil gari izi ya kulli li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Duk wanda ka jance sahabin annabi, to daga Abubakar ne ya samu sunan sahabin. Kaga irin yanda abun yake tafiya kenan. Saboda haka ranar shiga musuluncin ranan da annabta yazo masa nace shiga musulunci to zan fadi kaman cewa zamanin da ba musulunci shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tangaran yake amma Abubakar akwai abubuwa da aka samu na wasa dole saboda rayu amma sayyidina rasulullahi jibili ne babu wani abin da ya taba samun annabi Muhammadu min ila amma shi sayyidina Abubakar an samu abubuwan da ya same shi domin sai da ya zo ya ce ashhadu an la ilaha illallah shi kuma manzo Allah daga zuwan sa duniya ne ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga shi babu wani abu tare da shi amma sayyidina Abubakar an same shi da jinkiri zuwa lokaci amma wa manin tamadi zawi sa'adati yas'adi zaman sa da annabi Muhammadu ya amfana da shi babu banna da yake shigan sa amma shi kuma baya samun hasken da annabi Muhammadu yake samu domin shi ba annabi bane wannan kuma annabi ne tsarin Allah ne yadda aka yi shi jibili ne bai isa saba wa Allah ba shi kuma wannan an yi shi da ya saba wa Allah wanda ba annabi ba kenan shi yasa Shehu Ibrahim yake cewa wa shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha daga nan sai wace sura ta zo suratul layli wal layli idza yagsha ka gani wal layli idza yagsha wannan hari shine musulmin sayyidina Abubakar saboda sai da duhu yazo tukunna haske yazo da aka zo suratul duha kuma fa wa duha wal layli idza sajja sai aka fara da hasken annabi Muhammadu kenan saboda aka suratul layli annabi sayyidina Abubakar ake nufi sannan suratul duha annabi Muhammadu haka abubuwan suka zo wallahu alam in ka bi wannan kawai wane ne Ibnu Abi Quhafa anan ne zaka gane cewa malamai dukkan sun yi ijma'i akan babu wanda ya kai sayyidina Abubakar babu wanda ya kai sayyidina Abubakar shi yasa sayyidina Umar yake cewa wala Ibnu Abi Quhafata da sayyidina Ali kaga sayyidina Abubakar Siddiq ya haifi sayyidina Ali kamar yadda manzo Allah ya haifi sayyidina Ali ya girin sayyidina rasulullahi a haihuwan duniya yana da shekara 30 tukunna aka haifi sayyidina Ali to kaga sayyidina Abubakar kaga yana da shekara 28 da watanni aka haifi sayyidina Ali an fahimci abu kaga dan shekara 20 ya riga ya aihu dan shekara 18 ma ya aihu tunda sayyidina rasulullahi mai ta sayyidina shekara 18 ne ya koma ga Allah haka abin yake ai to in ka duba kana tafiya akan wa'annan zaka fitar da duk wani abin da zaka fitar da shi ka aje shi a kujeran da yake to idan sayyidina Abubakar Siddiq bai sayyidina Umar bai haƙura ba yana tanafusi da sayyidina Abubakar kaga shi sayyidina Umar bai shiga musulunci ba ma sai annabta na da shekara 6 yana da shekara 6 kuma sayyidina Abubakar ya girmi sayyidina Umar da shekara 10 da watanni ya girme shi kaga sayyidina rasulullahi ya girme shi shekara 12 da watanni kenan to idan ka dauki wa'annan ka bi su ka warware kowanne sai kaga sayyidina Abubakar sayyidina Umaru ya shiga musulunci annabta na da shekara 6 a gidan Arqam bin Arqam amma da ya zo ba tsere sai da ya zo shi yake neman kama sayyidina Abubakar saboda wannan competition din shi yasa sirrin ya fito ta wajen sayyidina Umar da Ali lokacin da sayyidina Ali ya sayyidina Umar ya haƙura akan wata tsohuwa sayyidina Abubakar ya yi kusan barin duniya aikin da yake yi, aikin da yake yi, aiki ne abun, aiki ne da shi ake yin tanafusi yayi, aikin da yake yi dattijuwa ce ta tsufa, shi yake mata komai, yake suturta ta da komi da komi, saboda ba wanda zai yi mata. A irin rayuwar Larabawa sai na Babakar yana yi, yana zuwa yana gyara ta, yi mata komi, ya bata abin da ta ci, sai fita. Sayyidina Umar in ya zo zai yi wannan aikin alkhairin, sai ya samu an yi, sai ya duba ya ga wai waye yake yi ma wannan dattijuwan wannan aikin. Shine wata rana sai makale, ya zo ya yi sammako ya makale, a sammakonsa da makalewansa zai yi haka ya ga waye, kawai sai ya ga Sayyidina Babakar yana fitowa daga gurin, sai ya ce anta subbaqun, ba sabiqun ba, anta subbaqun, kai kowane abu sai ka riga mutane, kaga ba sabiqun ba, subbaqun, kowane irin aikin alheri sai ka wuce gaban mutane. To daga ranan ne Sayyidina Umar ya daga hannu ya yarda an fi shi an wuce shi a ranan ne. To kaga dole, kuma a lokacin bai dade ba, Sayyidina Babakar kuma ya koma ga Allah. Da ya tashi komawa ga Allah ma, ya sake buga musu dalili, buga musu dalilin, sai ya ce to ni dai zan koma ga Allah, lokaci na kuma yayi, domin na ya ga alamomi ga baki daya. Sai ya ce to zan fada muku, ku zabi Umaru ya zamo ya gaje ni, ina ganin duk abin da zai faru, zai faru ta hannun shi. Allah, idan na dace daga gare ka ne, in na kuskure, hannun Abubakar ne, Abubakar ne ya kuskure, ba a yi shela a zo a zaba, kamar yadda aka yi rikicin a zabi Sayyidina Abubakar, ko ba za a zabe shi ba, waye dace, waye dace. Sayyidina Abubakar da ya faɗi wannan shi kadai, hakan kowa ya yarda ya yi. Da aka zo kuwa a hannun Sayyidina Umaru, sai da aka ci kashi duk arzikin da yake cikin addinin musulunci, wanda ya fara kafuwa a gidan addinin musulunci a hannun Sayyidina Umaru ya bayyana. Shi ya rubuta dukkan wani ma'aikata abinda za a yi, shi ya raba duk wani salari da za a yi, har hutun Alhamis da Juma'a Sayyidina Umar ne yasa a cikin addini. Shi yasa duk wani abin da za a yi, matan manzo Allah ya kamata tunda an samu dukiya to a ba su kaza, wannan a ba su kaza, ahli badarin a ba su kaza, ahli baitur rasulullahi a ba su kaza, duk alayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama aka rubuta salarin da za a ba su, dan kar su zamo liability wajen wasu su tambaye su. Sayyidina Umar ne ya rubuta, kuma ya bude rubu'ud duniya, kashi ɗaya cikin hudu shi ya kai musulunci duniya, wanda ba a taba samun fatahi kamar wannan ba. Shi yasa aka ce babu wanda yake da firasa a cikin al'umman annabi Muhammad kamar Sayyidina Abubakar, saboda abinda Allah ya nuna mishi a cikin Sayyidina Umaru. Shikenan hitamuhu an cika, to wannan shine. To shi yasa wala idnu abi quhafata illa zilluhu. Qala Abu Yazid al-Bustani, Abu Yazid al-Bustani yana cewa shi Abu Yazid al-Bustani shine Taifur Isa, wannan na gaya muku wali ne wanda ya targada, kuma hijira na da shekara a dari, bai kai dari uku ba aka yi shi. Abu Yazid al-Bustani sunansa kenan, in ka san shi da wancan sunan da na faɗa, zai ce shekara na tashin kiyama. Taifuru Isa, Abu Yazid ake ce masa, baban Yazid. To waye suna? Shine Taifuru Isa, sunansa kenan. Wannan boyen suna ne, sanin sunan kamar ismul alazim ne, za a gafarta maka da sanin sunan kawai. Shine yake cewa hudutu rujjatal ma'arifi na kusa cikin zurfin sanin Allah talaban lilqufi ala haqiqatul muhammadiya abinda nake nema ina son gane me haqiqatul muhammadiya fa idha bayni wa bainaha alf hijabun min nurin sai naga tsakani na da hijabin hijabi na haske dubu ne law da nautu li wahidin minha da zan matsa ga tafiya ta kare kina da dan matsa daya daga cikin hijabiyar a cikin dubu la hataraktu da na kone kama tahariqu sha'rati fin nari kama yanda gashi yake narkewa a wuta to da dan matsa haka zan narke a cikin wuta hasken zai narka ni ma'ana mai sunan abun ijazi ba za a iya ba wa hadhal qadar wannan qadarin ya kafi fil fadli ya isa ka gane cikin fadala balu da'iratul ihadati daga ba'dan nan da'iratul ihada wa ma wara hadha da abin da ke bayan wannan la tuqulu uqulu hankali baya kamawa wala tufi bihin nuqulu balle ka wadatu da cirowa wa ma sanita fihi min habarin abin da ka ji na daga labari inma huwa rasulullah daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne wa ala alihi da alayansa wa zawaji da matayansa wa zuriyati da zuriyansa wa sahabi da sabansa wannan shine ake cewa wai su yake cewa Umar Abubakar ma bai san annabi ba ino annabi yake to abin da ake nufi ka gane wannan haqiqatul muhammadiyya ake nufi shikenan to alhamdulillah Allah ya dacar da mu Allah ya sanar da mu ya kara mana san manzo Allah ya fahimtar da mu abin da muke neman fahimta shine annabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ugliq والخاتم لما سبق ناشر الحج الحق والعادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ودار العزيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه